الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت الله تبارك وتعالى لدك ونديني نيبو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a. Aya 21 ga watan Shawwal, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1441, wanda ya dace ma 12 ga watan 6 shekara ta 2020. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Sheikhul Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Kafin darasi na yau, ba da yafi idan da tambayoyi suna iya gabata.
Take sallah dauke da yaro yare yana da kushewa cikin kushewa mai Afrika shi ya sallah.
Wani misali hukuncin macen da ke dauke da jinjiri ya yi bayan gari kuma bayan garin yana cikin kushi, menene hukuncin sallarta? Sallarta salla ce ingantacciya kwarai, domin kasancewar wato maganar cewa idan mutum yana cikin salla aka watso masa najasa cewa sallah ta baci, dole ya yanke ya sake. Ba mu san wani dalili wanda yake tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za a iya dogaro da shi akan haka, tare da cewa kafin mutum ya shiga sallah dole ne ya zamanto jikinsa da tufafinsa da mahallin da zai yi sallah ya kasance a tsaftace. Wanda akwai hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin yana sallah a gindin Ka'aba, kafirin Qurayshawa suka yi shawara tsakaninsu suka ce wane ne zai iya dauko mahaifar ragumi ya kawo ya yaba masa. Aka samu wani shaitani daga cikinsu, shine Ukuba ibn Abi Mu'ay, ya dauko wannan mahaifa ya yaba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah ya ci gaba da sallar shi bai yanke ba, aka je aka faɗa ma Fatima ƴarsa, Allah ya kara mata yadda, ta zo ta ɗauke masa. Lokacin da ya gama sallah, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga hannunsa ya yi musu mummunar addu'a. To wannan hadisi dalili ne wanda yake nuna cewa najasa dan ta zubo a jikin mutum halin yana cikin sallah, sallah ba ta baci ba, inda ta baci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye da ya yanke sallah saboda mahaifar ragumi najasa ce. An gane ko? Balantana cewa ita najasar a jikin yaron take, ba a jikinta ba take, ita tana dauke da yaron ne, kuma yaro ba a raba shi da najasa ba, kamar yadda misali galibi ma'ana yaro karami, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah yana dauke da jikanyar shi umama, manzon Allah ya rungume ta da ya gama karatu, lokacin da zai rubu manzon Allah ya aje ta, lokacin da ya sujjada da ya gama ko manzon Allah ya dauke ta har da ci gaba da sallah. Now a cikin sallah bayan an yi sallama. Wato wani tambayar dan uwa dangane da nau'ikan tasbihi wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan gama sallah ta farilla. Kusan nau'i hudu ne zuwa biyar. Na farko, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan yi subhanallah subhanallah 33, walhamdulillah walhamdulillah 33, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33. Na darin sai ya cike da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wannan shine nau'i na farko. Nau'i na biyu, yakan yi subhanallah subhanallah 33, walhamdulillah walhamdulillah 33, Allahu akbar Allahu akbar 34. An gane ko 34 ba tare da cikewa da la ilaha illallah kenan, Allahu akbar 34. Nau'i na uku, yakan yi subhanallah subhanallah 11, walhamdulillah walhamdulillah 11, Allahu akbar Allahu akbar 11. Nau'i na hudu, yakan yi subhanallah subhanallah 10, walhamdulillah walhamdulillah 10, Allahu akbar Allahu akbar 10. Nau'i na biyar, shine yakan yi subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar 25. To gaba ɗayan waɗannan nau'ika sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka kuma, kamar yadda malamai suka faɗa, sunna in take diddigu ta yawaita, to ana buƙatar a rinka cancanzawa yau da gobe domin ya kasance kowacce an yi aiki da ita. Musamman lokacin da mutum yake gaggauce yana cikin wani uzuri, kaga yin tasbihin 10 ko 11 ya fi masa sauki akan yin wancan mai dariƙin. Tare da cewa abinda ya zo na fadula game da yin tasbihi bayan sallah, manzo Allah ya ce duk wanda ya yi wannan subhanallahi walhamdulillah, wannan subhanallahi 33 walhamdulillah 33 Allahu akbar 33 na darin ya cike da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Manzo Allah ya ce za a gafarta masa zanubansa koda zanuban sun kai kunhun teku ga yawa, koda ya kai kunhun teku ga yawa, Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai gafarta masa. Dan haka akwai wato anan kenan, akwai rashin sanin ciwon kai da tozartan ma da kai, lada shine tashi kai tsaye bayan sadamcewa daga sallah ta farilla ba tare da mutum yayi waɗannan azkarin ba. Matukar ba wani uzuri bane ya gitta masa, amma in uzuri ne ya gitta ma mutum, ba laifi kai tsaye ana sadamcewa daga sallah mutum yana iya tashi shiga sha'ani shi. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana an gama sallah kai tsaye, manzon Allah sai ya tashi ya ringa ƙetara jama'a ya shiga gidansa a gaggauci. Sahabbai duk suka tada hankalinsu suna tsammanin ko wani al'amari ne ya faru. Manzon Allah da ya fito sai yake cewa na ga duk kun tada hankalinku. Manzon Allah ya ce ba komai bane ba yasa na tashi kai tsaye. Ya ce wani zinari ne na zakka da aka kawo, to shine nake famar nasa a raba shi a ba waɗanda suka cancanta a ba kar ya kai gobe. Gaggawa ne a cikin aiki wanda yake na alkhairi. Wannan hadisi malamai suka ce dalili ne wanda ke nuna cewa in har da wani uzuri ba laifi mutum yana iya tashi kai tsaye bayan sanarwa daga sallah ta farilla ba tare da yayi waɗannan azkar ba. Amma kar mutum ya maida abin dabi'ar shi da al'adarsa cewa kullun kawai daga an sanarwa daga sallah mutum sai ya tashi ya shiga sha'aninsa. Wannan sabanin sunna ne. Na'am. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar 25. Na'am.
Kamar da kake ce 11 ko 10 mutum bai samu wannan gahar nan a lokacin yanayin yake 33 subhanallahi 33 inda za a yi
wancan mai 30 wannan mai 100 shine hadisin ya zo a kan shi an gane kuna cewa za a gafarta masa zanubansa ko da zanuban sun kai kun fante kuka yawa to amma ba mamaki ko da goma gomar kai ka samu fadlar da ake samu kwarai domin kowanne kin ya zo ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna ji cikin kitabul jihad wasiyar kuma mun gama baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kiran yahudu da ƴan mushan wato izuwa karbar musulunci da kuma cewa wa alama yuqataluna alaihi akan mi za a yaƙe su wanda kar mu manta amsar ta gabata shine za a yaƙe su akan sai sun yi imani da Allah da manzansa da kuma yace wa ma kataban nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ila kisra wa kaisar da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta na takadda izuwa na sako izuwa kisra wato shine sarkin farisa wa kaisar wato da sarkin rumawa wa da'awati qabla al-qital da bayani game da wato kiran jama'a izuwa musulunci kafin a fada su da yaki wanda kar mu manta bayani ya gabata malam ya zo mana da hadisai biyu a karkashin baban hadisi na farko hadisin Qatada ibn Di'ama As-Sadusi Al-Basri yake cewa naji malami na Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda na fada lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nihin wato aika takadda ta sako zuwa Rumawa ila lahu sai aka ce masa innahum la yaqra'una kitaban ai su Rumawa dabi'ar su wato ba sa karanta duk wata takadda da aka turo musu illa an yakuna maktuma sai idan takaddar ta kasance tana da kashi an gane ko ko mu ce illa an yakuna maktuma sai idan takaddar ta kasance tana da tambari menene tambari shine kenan kashi da ake bugawa akan takadda fattakaba khataman min fiffa a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sai ya sanya aka kira masa zobe na azurfa an gane ko aka masa kai yace fa ka anni anzuru ila bayadihi fi yadihi ka ce a yanzu da nake ba ku labari wato kamar ina ganin farin zoben a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana yana hararo wannan farin zobe a yatsar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake ba suka tada labarin shi Anas yace wa naqasha fihi manzon Allah yasa aka zana a cikin zoben shine Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam haka shine abin da yake zanen zoben dan haka a yau ba za ka yi zobe ba ka rubuta Muhammadur Rasulullah wannan kuskure shi ma ya rubuta ne domin tambarin shi ne kashi ke shi kenan yau kai ma in kai irin wannan zoben sai dai ka rubuta sunanka ya zamanto kai ma kashi kin kai kuma wannan shine manufar zoben da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai kuma shine a hannun shi ma'ana domin a sauƙaƙe duk lokacin da ya rubuta takarda kenan zai dangwala a cikin ta dawa sai ya dangwala akan takardar sabanin waɗanda suke yin wani zobe a zo a sanya masa wa a rubuta a zo a yi wani hatimi a jikinsa wai da sunan cewa in kana tare da shi kaza ba zai same ka ba ko kuma duk wani alkhairi zaka hadu da shi wannan duka nau'i ne wanda yake na tsoko kwata-kwata baya dacewa haramun ne sannan hadisi na biyu kenan a takaice anan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wannan takadda ya aika musu da sunan kiran su zuwa wato shiga musulunci kaga wannan kenan yana nuna cewa wato a kirayi mutum zuwa musulunci kafin a fada shi da yaki. Wanda hadisi na biyu, hadisin wato Ubaydullahi ibn Abdullahi ibn Utba ibn Mas'ud yake cewa lalle Abdullahi dan Abbas ya bashi labarin cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika da takaddarsa zuwa Kisra, shine sarkin Farisa. Manzon Allah ya rubuta takarda ya aika masa, wanda takaddar manzon Allah ya ba Abdullahi ibn Hudhafa as-Sahmi cewa ya kai takaddar zuwa Azimil Bahrain, shine yace fa amarahu an yadfa'ahu ila Azimil Bahrain. Manzon Allah ya umarci Abdullahi ibn Hudhafa as-Sahmi cewa ya bayar da takaddar zuwa wato sarkin Bahrain, yadfa'uhu Azimul Bahrain ila Kisra, shi kuma sarkin Bahrain shi zai ba Kisra wato wannan takadda kenan sarkin Farisa. Falamma qara'ahu Kisra, lokacin da takadda ta isa hannun Kisra ya karanta, ya ga sakon da aka turo masa, kharaqahu wato si kike ta wannan takadda yi kucin-kucin da ita. Fa hasibtu anna Sa'id ibn al-Musayyab, marwayicin yace nayi zata kyautata zatan lalle malami na Sa'id ibn al-Musayyab kana iya abin da ya faɗa a riwayarsa da aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin cewa Kisra ga yanda ya aikata da sakon takaddarsa. Fada'a alaihi munnabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yumazzaqu kullu mumazzaq, manzon Allah ya musu mummunar addu'ar cewa Allah ya kikkita su, yayi kucin-kucin da su, yadda an gane ko matukar ciccirawa yadda suka ciccira takaddarsa. Manzon Allah ya musu wannan addu'a, kuma haka Ubangiji subhanahu wata'ala ya daidaita su gaba ɗayan mulkin da shi sarki Rumawa yake tare da yake wannan sarkin Farisa yake tare da shi. Ubangiji subhanahu wata'ala ya daidaita da mulkin, kuma kafin haka ɗan shi Allah ya saka masa yi kacan-kacan da shi, ya masa juyin mulki. Dan haka aljaza'u min jinsil amal, yanda ya keta takardar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka Ubangiji subhanahu wata'ala yayi daidai da shi akan karba addu'ar manzansa. A takaice dai, kamar yanda bayani ya gabata, mas'ala ce wadda magabata sun yi sabani akan ta. Shin wai duk waɗanda za a kai ma farmaki na yaki dole ne sai an kiraye su zuwa musulunci, ko kuma ana iya fada jama'a da yaki kafin a kiraye su zuwa musulunci? Wasu malamai sun tafi akan cewa ai ba sharadi bane ba, in an kiraye su zuwa musulunci yayi, in ba a kiraya ba ma aka fada su da yaki yayi. Tare da cewa al-Imam Malik Allah ya ji kansa da wasu daga cikin magabata suka ce duk waɗanda garuruwan su ke kusa da wato garuruwan musulmi, wannan ba sai an kiraye su ba, yasa saboda labarin musulunci ya kai musu. Amma duk waɗanda suka yi nisa da garuruwan musulmi, waɗanda ake zaton labarin musulunci bai kai musu ba, wannan abin da ya dace a farko a kiraye su zuwa musulunci. In ba su karba ba, sannan za a fada su da yaki, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama banul musdala, manzon Allah ba tare da ya kiraye su zuwa musulunci kai tsaye manzon Allah ya mamaye su aka kai musu dauki na yaki. Me yasa? Saboda garuruwan su suna kusa da garuruwa na musulmi, suna da labarin musulunci amma ba su karba ba. To dan haka dai shine abin da yafi dacewa, duk waɗanda ake kyautata zaton suna da labarin musulunci, suka yi taurin kai suka ki karba, to wannan ana iya fada su da yaki kafin a kiraye su. Amma duk wanda ake kyautata zaton musulunci bai kai musu ba, ba su da labari, to wannan a kiraye su zuwa musulunci, in sun karba falillahi alhamdu, idan ba su karba ba kai tsaye sai a fada su da yaki. Za mu tashi babi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babu du'a'in nabi sallallahu alaihi wasallam an-nasa ila al-islam wan-nubuwa wa alla yattakhidha ba'dhum ba'dan arbaban min dunillah wa qawlihi ta'ala ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitab ila akhir al-aya qala haddathana ibrahim ibn hamza qala haddathana ibrahim ibn sa'd an salih ibn kaysan an ibn shihab huwa az-zuhri ana ubaydillahi ibn abdillahi ibn utba ana abdillahi ibn abbas radiyallahu anhuma annahu akhbarahu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kataba ila qaisar yad'uhu ila al-islam wa ba'atha bi kitabihi ilayhi ma'adihiyat al-kalbi wa amarahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an yadfa'ahu ila adhimi basra ila adhimi busra li yadfa'ahu ila qaisar wa kana qaisar lamma kashafa allahu anhu junud faris masha min himsa ila ilaya shukran lima ablahu allah falamma jaa qaisar kitabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam قال حين قرأه التمسوا لي هاهنا أحدا من قومه لأسألهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم الله يجيكن سنفتا واتوانا بابيني واندكي بياني جمدا كيران دا مزان الله صلى الله عليه وسلم يكي ما جماعة إسوا شغا مسلنج dakuma gasgata annabta wadda ubangiji subhanahu wataala ya turo shi da ita wa alla yattakhidha ba'dhum ba'dan arbaban min dunillah cewa kuma jama'a kada junan su ya mai da juna alloli min dunillahi kuma bayan Allah mahaliccin kowa da komai kenan kar wani ya mai da wani a matsayin Allahnsa ne abun bautarsa koma bayan Ubangijin da ya halicci kowa da komai shine malam sai ya ce wa qaulihi ta'ala da bayani game da fadar Ubangiji mai girma da daukaka dake cikin suratu Ali Imran ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwa shine Ubangiji ta'ala ya ce ma kana li bashari ai bai dace ba ga wani mutum an yi utiyahu Allahul kitaba mutumin da Allah ya bashi wato littafi wal hukuma kuma ya bashi sanin hukunce hukunce wan nubuwa kuma ya bashi annabta an ya kula lin nasi kunu ibadalli min dunillah irin wannan mutum ai bai dace ba yace da mutane ku zamantu bayi na ku ringa bauta mun koma bayan Ubangiji mahaliccin kowa da komai kamar yanda yazo ita wannan aya raddi ne Ubangiji ta'ala yake ga nasara wannan shiran wadanda suke da awar cewa ai annabi Isa alaihi salam shi yace da su su maida shi a matsayin Allah su ringa bauta masa ko kuma kamar yanda wasu daga cikin kafiran Quraishawa suke cewa ai ba komai Muhammad yake nihi illa kawai mu maida shi Allah mu ringa bauta masa to shine Ubangiji ta'ala yace ma kana li basharin ai bai dace ba ga wani mutum mutumin da an yi utiyahu Allahul kitaba Allah ya saukar masa da wato littafi wal hukuma ya sanar da shi hukunce hukunce wan nubuwa ya azurta shi da annabta irin wannan mutum bai dace ba an ya kula lin nas da zai fada ma mutane yace da su kunu ibadalli ku zamantu bayi na ku ringa bauta mu min dunillahi ku daina bautar Allah duk mutumin da Allah ya kai shi irin wannan matsayi to bai dace ba bai ma saukaka ba ya kirayi mutane cewa su bauta masa su daina bauta ma Allah walakin kunu rabbaniyina irin wannan mutumin iya abinda zai fada ma jama'a ko kuma iya abinda yake fada ma jama'a shine yakan ce da su kunu rabbaniyina wato ku zamantu malaman Allah idan aka ce al-alimur rabbani shine malamin da ki kokarin seta mutane akan hanyar Allah subhanahu wataala, kuma shi ma yana bin hanyar sau da kafa. Malamin da ke aiki da iliminsa kuma yana kokarin dora mutane akan hanyar Allah shine ake kira al-alimur rabbani. Wasu malamai suka ce al-alimur rabbani malamin da yake kokarin karantar da jama'a kankanan matsaloli kafin manya, kenan wanda kullum a cikin hawamar tarbiyyantar da jama'a yake akan tafarkin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shine ake kira al-alimur rabbani. Shine yace walakin kunu rabbaniyina, iya abinda ya kan fada wato ga jama'a shine yace kunu rabbaniyina, ku zamanto wato malaman Allah kenan masu da'a ga Ubangijinsu. Bima kuntum tu'allimuna alkitaba, a sababin abinda kuwa kasance kuna karantar da jama'a littafin Allah. Wa bima kuntum tadrusun, haka nan a sababin karatu da kuke. Daman shi karatu baya karewa a kullun, wato al'adar malami da ɗabi'ar shi abinda ake bukata ya dukufa shi yana yi kuma yana karantar da jama'a. Amma ba haka ba ka zauna kawai baka bincike a kullun, kawai iya abinda ka sani ne, kenan za a zo karshenka. Kenan kai kana karantar da jama'a kuma kullun kana ƙara karanta, kana karatu, kana ƙara bincike. To ta nan ilimin mutum yake tabbata kuma yake faɗaɗa. Shine yace bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusu, kuma duk bincikenka in dai baka karantarwa to kuma iliminka kullun abu da yake baya gaba. Saboda me yasa karantarwar ita ce abinda ke ƙara ma mutum ƙarfin gwiwa akan bincike, kamar yanda Abu Ishaq al-Albiri yake cewa yazidu bi kasrati al-infaqi minhu wa yanqusu in bihi kaffan shadatta, yace shi ilimi yakan dadu ya karu ya bunƙasa a sababin yawaita ciyar da shi. Iya gwalgwadan yawan karantarwarka gwalgwadan karuwar iliminka. Yace wa yanqusu, ilimi yakan ja da baya ya tawaya in bihi kaffan shadatta, wato idan mutum ya jimke hannunsa ma'ana ya tsuke bakin aljihu baya ciyarwa, to a kullun iliminsa sai dai yayi baya idan mutum baya karantarwa. Don haka galibi duk wanda ya dandani daɗin ilimi ya san matsayin shi, duk matsayin da aka kai shi ko biro aka mishi to sai ya nemi abubuwan da zai ringa karantarwa domin ilimin shi yayi gaba. Gane ko? Galibi zaka gani ba za su yadda ba akan matsayin kawai ka zo ka zauna baka karantarwa. Duk yanda za a yi kenan sai ka samu lokacin karantarwa, saboda ta hanyar nan ilimi yake daduwa. To shine anan wato malam ya zo mana da wannan aya, sai ya ce wala ya amuraku, yace shi irin wannan mutumin fa ba zai umarce ku ba an tattakhizul mala'ikata wan nabiyina arbaba, ba zai ce da ku ku mai da mala'ikun Allah wato da annabawa a matsayin alloli ku ringa bauta musu. Lafazin ittakhadha idan yayi ta'addi ila maf'ulain yakan dauki ma'anar sayyara, an gane ku? Kenan al-maf'ulul awwal al-mala'ika, annabiyina ma'dufun ne alaihi, arbaba shine kenan maf'ulus sani. Shine yace wala ya amurakum, ba zai umarce ku yace da ku an tattakizul mala'ikata ku mai da mala'iku wan nabiyina da annabawa arbaban alloli ku ringa bauta musu, ba yanda za a iya faɗa muku haka. Ubangiji ta'ala sai ya ce aya amurukum bil kufri ba'da idza antum muslimun, yanzu annabin Allah ma'ana wanda Allah ya kai shi irin wannan matsayi zai umarce ku wato da kafirci bayan kun zamanto musulmi, ya umarce ku da juya hannun agogo baya domin bauta ma wani Allah kafirci, kafirci ne tsantsa. To shine anan malam sai ya zo da hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake ba Ubaydullahi ibn Abdullahi ibn Utba ibn Mas'ud labarin cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kataba ila Kaisara, wato ya rubuta takarda ta musamman manzon Allah ya aika ma Kaisar. Shi lafazin Kaisar laƙabi ne ga duk wanda ya mallaki daula wato ta Rumawa, an gane ko ita ce daula Bizantiya, daula ta Rumawa. Duk wanda aka nada a matsayin sarki to lakabinsa shine Kaisa, kamar yanda sarautar Farisa duk wanda ya dauki wannan sarauta sunan shi Kisra, kamar yanda ita kuma sarauta ta Masar wato duk wanda ya dauki wannan sarauta shine ake kira Fir'aun. Wanda in ka dauka a cikin kasashen mu ma na Hausa akwai irin wannan lakabi, kamar yanzu misali idan ka dauki Durum, duk wanda ya zamanto sarkin Durum me ake ce masa? Kaura ake ce masa. To haka shi Kaisar kenan lakabi ne wanda yake na sarkin Rumawa. Shine yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kataba ila Kaisara, wato ya rubuta takarda ya aika ma Kaisar shine sarkin Rumawa na wannan lokaci wanda sunan shi Hirakal, Hirakal sunan sa. Yad'uhu ila al-Islam, manzon Allah yana kiran shi ne zuwa karbar musulunci, wanda wannan yana nuna mana wato cewa duk wanda Allah ya damka masa jagoranci na jama'a to ya tabbata cewa wajibi ne a kan shi ya ringa kira zuwa ga addinin Allah. An gane ko shi shugaba na musulmi zai ringa rubuta takarda ya ringa kiran jama'a zuwa shiga musulunci, in ma ta hanyar wato shine kira gaba da gaba ko kuma ta hanyar aika takarda. Wa ba'atha bi kitabihi ilayhi ma'adihiyatil kalbi, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika da takaddarsa tare da wato dihiyatul kalbi, manzon Allah ya bashi takaddar cewa ya kai. Wa amarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yadfa'ahu ila azimi Busra, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci sahabinsa dihiya cewa wannan takadda idan ya je ya bada ta ga wato sarkin Busra, li yadfa'ahu ila Kaisar, shi kuma ya bada wannan takadda zuwa Kaisar. Mu gane garuruwa ne daban, Busra daban, kuma Basra daban. Akwai Basra wadda take birnin Iraki, wadda ita aka rubuta ta bita marbut, an gane ko bita al-marbuka, wanda ita Busra, wannan Basra da ita da Kufa birane ne wanda a can da babu su a lokacin Umar Allah ya kara masa yadda, shine ya assasa waɗannan birane guda biyu bayan an fadada daula ta musulunci an ci kasar Iraki, wanda dama a zamanin Abubakar Allah ya kara masa yadda aka fara wato shine wannan Fathul Iraq. To a zamanin Umar Allah ya kara masa yadda shi ya kammala, to a lokacin nan shi ya assasa waɗannan birane guda biyu, birnin Kufa da birnin Basra, kamar yanda kuma a ƙasar Masar Umar ya assasa wani sabon birni wanda ake kiran shi Madinatul Qusar. An gane ko? Kenan ba waccan Basra kin bace, wannan wani birni ne na daban wanda tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai shi. Shine yace an yadfa'ahu ila azimi Busra, wato ya bayar da wannan takadda zuwa sarkin Busra, li yadfa'ahu ila Kaisar, shi kuma ya bada takaddar zuwa Kaisar shine sarkin Rumawa. Wa kana Kaisar lamma kashafa Allahu anhu junuda Farisa, wato shi Kaisar ya kasance lokacin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi masa runduna ta mutanen Farisa, an gane ko ya ci su da yaki, wanda lokacin nan a duniya dauloli ne biyu waɗanda suke karawa da juna, wanda kuma kowanne yana takama da wato ƙarfin soja da ƙarfin makamai, Farisa da Rum. Kenan kamar yanda ake faɗa a yau, kamar yanda Amerika da Rasha su ne ake ganin cewa dauloli waɗanda a doron ƙasa, babu daulolin da suke da ƙarfin makamai na yaƙi sama da su. To haka akan kara da juna tsakanin Farisa da su da Rum. Wata rana Farisa ta yi galaba akan Rum, wata rana ita Rum ta yi galaba akan Farisawa. To shi sarkin Rum lokacin da Allah ya yi masa waɗannan runduna ta Farisa kenan suka samu galaba a kansu mashamin Himsa ila ilaya wato sai ya tafi tun daga Himsa Himsa ita ce ya maida wato capital kenshi wanda ita kuma Hims tana cikin wato biladush sham an gane ko tana cikin yankin biladush sham ya kace biladush sham a wancan lokaci Palestine da Liban da wannan Jordani sannan kuma da wannan Siri kenan Suriya da Lebanon da Palestine da kuma Urdun sune ake kira biladu Faris to ita Hims tana cikin wannan biladush sham nake ne kenan ita Hims tana cikin wato biladush sham domin ita Hims a yau a cikin Suriya take to lokacin nan Surumawa da yake duka sun mamaye biladush sham a ƙarƙashin su take sai suka maida Hims ita ce capital din su kenan headquarter inda wato sarkin Rumawa yake a nan yake wanda a zamanin Umar Allah ya kara masa yadda aka fatattake su aka fitar da su daga cikin biladush sham wanda tun zamanin Abubakar Allah ya kara masa yadda wato ya fara ya da wannan fada da musulunci a cikin biladush sham amma a zamanin Umar aka fatattake su aka fitar da su daga wannan yanki to shine a wannan lokaci daga birnin Hims kenan headquarters shi Kaisar Masha sai ya tafi akan kafarsa tun daga nan ila ilaya har izuwa birnin Kudus an gane ko suna ne daga cikin sunayen birnin Kudus ana kiran shi ilaya shine yace masha min himsa ilahi ilaya ilaya tun daga birnin Hims kenan headquarters a kafa shi wannan sarki ya tafi izuwa birnin Kudus shukran lima ablahu Allah dan godiya game da ni'imar da Allah ya masa ma'ana ijiye masa wannan bala'i da yayi wato na daula ta Farisa godiya ce ga Allah akan galabar da ya ba su akan wato daula ta wannan ta Farisawa wanda wannan karma manta dama abu ne sananne a musulunci idan Allah ya jaddada maka wata ni'ima ko ya ijiye maka wani bala'i to ka tabbata wajibi ne a kanka ka gode ma ubangijinka to shine takanas a kafa tun daga nan yadda a matsayin shi na shugaba matsayin shi na sarki ya taka a kafarsa sai da yaje wato birnin Kudus domin ya gode ma ubangijinsa akan wato ni'imar da ya masa domin lafazin albala idan aka ce albala yana daukan ma'anar musiba kuma yana daukan ma'anar ni'ima kamar yadda yake wa fi zalikum bala'u min rabbikum azim kamar yadda ce yake cewa kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisharri wal khairi fitna kuma haka ce yake cewa wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un to shine anan yace shukran dan godiya lima ablahullah ga abinda Allah ya masa na ni'ima shine kenan ya bashi galaba akan Farisawa falamma ja'a Kaisar kitabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da wato takaddar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo ma Kaisar wala hina qara'ahu sai ya fada a lokacin da ya karanta takaddar sai ya ce iltami suli hahuna ahadan min qaumihi yace anan yace ku nemo mun mutum daya daga cikin jama'ar shi shi wanda ya aika mu wannan takarda kaga anan kasancewar tun anan sai mu fahimci ashe shi sarkin Rumawa yafi sarkin Farisa wato hankali shi da ya karanta takarda kucin kucin ne da ita ne watsar da ita amma shi da ya karanta takardar sai ya ce a nemo masa wani daga cikin jama'ar shi wanda ya aika wannan takarda yace li as'alahum an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam domin nayi musu tambaya game da wannan mutumin da yake da awar cewa manzo ne Allah ya turo shi wanda kuma daman su kasancewar ita daula ta Farisa ma buzawa ne an gane ko daman bautar ruta suke su kuma Rumawa kristoci ne a wannan lokaci shine yace li as'alahum an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan nayi tambaye su dangane da shi wannan manzo na Allah Qala ibn Abbas, Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yarda, yace fa akhbarani Abu Sufyan ibn Harb. Abu Sufyan ibn Harb, Allah ya kara masa yarda, sai ya bani labarin annahu kana bishami fi rijalin min Quraysh qadimu tijaran fil muddati allati kana bayna rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wa bayna kuffari Quraysh. Yace Abu Sufyan ibn Harb sun yi bani labarin cewa a wannan lokaci, lokacin da shi sarkin Rumawa yace a nemo masa wani daga cikin jama'ar shi wannan mutumin da yake da awar cewa Allah ya turo shi a matsayin manzo. Abu Sufyan yace a lokacin nan ina cikin wasu jama'a ta Qurayshawa waɗanda suka tafi birnin Sham, wato dan kasuwanci, sun tafi ne wato domin kasuwanci. Fil mudda, a cikin zamanin da tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kafiran Qurayshawa wato akwai sulhu. A lokacin nan wato an kulla sulhu kenan. Sulhu ka shine wanda sulhul Hudaybiya, an gane ko an kulla kenan, akwai sulhu tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ala Abu Sufyan, wato Abu Sufyan Allah ya kara masa yadda, yake cewa fa wajadana rasulu kaisara bi ba'dhi sha, wato jakadan kaisar sai ya same mu a wani yanki daga cikin biranen Sham, ma'ana muna wani bangare, ya tarar da mu. Fam udika bi wa bi ashabi hatta qadimna ilaya, yace sai aka tafi da ni da abokaina aka sa mu gaba, yace har sai da muka isa birnin Kudus kenan, inda sarkin yaje. Fa udkhilna alaihi, wato aka shigar da mu gunsa. Fa idha huwa jalisun fi majlisi mulkihi wa alaihi taj, yace sai ga maka shi yana zaune ya harɗe a fadarsa ta mulki a kansa, wato da kamban shi. Idan aka ce attaj, wato shine kambe wanda yake da mulki, gane ko? Kenan idan kana so ka gane shi da maza, kenan irin wannan kambe da sarauniyar Ingila take sawa, to haka sarakuna na da suke, kowanne yana da kamban shi na mulki, wanda zinare wato da lu'u-lu'u ake yin wannan kambe na nuna kasaita ne da isa. To a lokacin nan da kamban shi na mulki yana kan shi, yana zaune kuma a fadar shi. Wa idha hawlahu ulama'ur rum, sai ga maka manya-manyan wato daula ta Rumawa duka suna gefin sarki, duk wani babba mai jin kan shi a kasar Rum wato suna gefin shi, wanda dama haka ita fada take, duk wasu manya sai ya zamanto da su ake cika fada, a gane ku, duk wani mai matsayi da duk wani sarki da duk wani wanda yake mai kuɗi sai a ɗan yi mishi sarauta, shi ma ya zo ya cika fada. To duk wasu manya masu fada a jinin daula ta Rum wato suna gefin sarkin. Fa qala li tarjumanihi, a lokacin nan sarkin sai ya fada ga antan farashinsa, an gane ku? Idan aka ce tarjuman, shine a Hausa ake cewa an tamfarashi, iya dai abinda muka sani a Hausa, duk da cewa kalima ce Faransiya aka Hausantar da ita. Idan aka ce an tamfarashi, mutumin da yake zamantowa tsani game da fahimtar juna tsakanin jama'a biyu, mutum biyu waɗanda ba sa fahimtar yaren juna. Misali, ni ina jin yare na Zarma kuma ina jin yaren Hausa, kai kana jin yaren Hausa amma baka jin yaren Zabarmanci, shi kuma yana jin yaren Zabarmanci baya jin yaren Hausa, ni kuma duka ina jin yaren ku, kenan kai mai jin yaren Hausa sai ka fada, sai in fada masa da Zabarmanci ga abin da wane yace, shi ma sai ya fada kuma ni ma sai in fada maka. To me haka shine ake kira kenan an tamfarashi a Hausa, shine da Larabci ake kiran shi wato wannan tarjuman, shine yace faqala li tarjumanihi, sai ya fada ga an tamfarashin sai yace salhum, yace ka tambaye su waɗannan jama'a ayyuhuma aqrabu nasaban ila hadhar rajul alladhi yaz'umu annahu nabiy, wai a cikin su wane ne yafi kusaci ga danganta zuwa ga wannan mutumin wanda yake da awar cewa shi annabi ne Allah ya aiko shi, ka tambaya mun a cikin su wai wane ne yafi kusa da shi ga danganta. Shine yace salhum, tambaye su ayyuhuma aqrabu nasaban, wane ne a cikin su mafi kusaci ga danganta ila hadhar rajuli, zuwa ga wannan mutumin alladhi yazqumu annahu nabiy, wanda ke rai cewa wai shi annabi ne Allah ya aiko shi, tambaya mun a cikin su wane ne yafi kusa da shi ga danganta. Qala Abu Sufyan, Allah ya kara masa yadda yace, fa qultu, sai nace masa ana aqrabuhum ilayhi nasaba, ni nafi su kusaci gare shi, wato ga danganta. An gane ko a cikin mu gaba daya ni nafi kusaci da shi. Qala, sai yace ma qarabatu ma bainaka wa bainahu, menene kusacin da ke tsakaninka da shi. Shi sarkin yace a fada masa, Abu Sufyan ya fada masa menene kusacin da yake tsakaninka da shi. Fa qultu, sai nace huwa ibn am, nace masa ai dan ammina ne. An gane ko kenan matsayin kuzan yake gare shi, yace huwa ibn am, yace dan ammina ne. وليس في الركب يومئذ احد من بني عبد مناف غير, yace a wannan lokaci kwa yace babu daidai da mutun daya daga cikin ƴaƴan Abd Manaf, yace din bandani, wanda shi Abd Manaf ɗaya ne daga cikin kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace babu daidai da mutun ɗaya daga cikin banu Abd Manaf a wannan lokaci din bandani. Faqala Qaisar, wato sarki sai yace adnahu, yace ku kusanto da shi ku matso shi, kenan sai yace a kusanto da Abu Sufyan zuwa gare shi. Wa amara bi ashabi fajuilu khalfa dhahri inda katifi, yace sai yayi umarnin cewa abokaina gaba daya su ma a matso da su, a sanya su su tsaya bayana, wato gurin kafada ta, ma'ana su tsaya ana, wanda wannan wata hikima ce, yace a matso da su su tsaya bayan shi. Thumma qala li tarjumanihi, sanan sai ya fada ga an tamfarashin sa, yace kulli ashabihi, ka fada ma abokansa shi Abu Sufyan din, kace da su inni sa'idun hadhar rajula, ni mi yi ma wannan mutumin ne wato wasu tambayoyi, anil ladhi yaz'umu annahu nabiyyu, dangane da mutumin da yake da'awar yake rai cewa shi annabi ne Allah ya aiko shi, to wannan dan uwan naku zan yi masa tambayoyi game da wannan mutumin. Fa in kadhaba, in har yayi ƙarya a cikin amsar da zai ban, yace fa kadhibuhu, ku ƙaryatar da shi, in kun ji ya faɗi abinda ba haka ba to ku ƙaryatar da shi. Shine hikimar da yasa aka matsu da su, aka jajjira su a bayan shi suka tsaya, yace in ya faɗi abinda ba haka ba to ku ƙaryatar da shi. Wala Abu Sufyan, Allah ya kara masa yadda, yace wallahi rantsuwa nake da Ubangiji na, laula alhaya'u yawma idhin min an ya'thura ashabi anni al-kadhiba lakadhabtuhu hina sa'alani anhu, yace wallahi in ba dan jin kunya ba a wannan lokaci kar abokaina wato su rawaito cewa nayi ƙarya, yace wallahi da na kirkira masa wata magana wadda ba haka ba, yace to amma ina jin kunyar a ciro ƙarya daga ni a ringa cewa ai wannan lokaci kaza yayi ƙarya, wanda su a jahiliya ma ƙarya abun kunya ce. An gane ko ba kowa da yake yin ƙarya sai wanda yake lalatacce, duk abin da ake ko yanke wuyan mutum za a yi to su dole ne mutum yayi gaskiya. shine yace wallahi yace rantsuwa nake da ubangiji na laulal haya'u yawma idin yace in ba dan kunya ba yace a wannan lokaci min anya asura ashabi annil kadhiba dan kada abokaina wato su rawaito ƙarya daga ni cewa nayi ƙarya yace la kazabtu kun yace wallahi da na masa ƙarya akan abin da zai tambaya hina sa'alani anhu lokacin da yake tambaya ta game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace walakin nistahayitu anya asuru alkadhiba anni yace sanade naji kunya cewa abokaina su rawaito cewa nayi ƙarya fasadaktuhu dan haka sai nayi masa gaskiya game da duk abin da ya tambaya an gane ko sai nayi masa gaskiya na faɗa masa hakikanin gaskiya thumma qala li tarjumanihi sannan sarkin sai ya faɗa ga an tamfarashin sa yace kullahu ce da shi kaifa nasabu hadha ar-rajul fiikum wai mi yaya dangantar wannan mutumin take a cikin ku menene dangantar shi a cikin ku qultu sai nace masa huwa fi nadu nasab ai shi wannan mutumin dan dangi ne a cikin mu an gane ko dan dangi ne an gane ko ba wani rabadirni bane da ake fada a cikin mu ma dan dangi ne qala sai yace fa hal قال هذا القول احد منكم قبله شموي wani daga cikin ku kafin shi ya taba fadar wannan fada na cewa annabi ne Allah ya turo shi a cikin jama'ar ku an taba samun wanda yayi wannan da'awar kafin shi qultu sai nace masa la kafin shi babu wanda ya taba fada a cikin uwayen shi da kakannin shi cewa Allah ya turo shi a matsayin annabi a cikin mu dai babu faqala sai sarkin yace kuntum tattahimunahu alal kadhibi qabla an yaqula ma qal kafin ya fada abin da ya fada na cewa shi annabi ne Allah ya turo shi shin kun kasance kuna tuhumar sa da ƙarya qultu sai nace masa da ai kafin yace annabi ne Allah ya turo shi ba mu taba tuhumar shi da wata ƙarya ba qala sai yace fa hal kana min aba'ihi min malik shin wai a cikin uwayen shi da kakannin shi ko akwai wani sarki ma'ana wanda ya taba sarauta qultu sai nace masa la a cikin uwayen shi da kakannin shi babu sarki ba wanda ya taba sarauta qala sai yace fa ashrafun nasi yattabi'unahu am du'afa'uhum shin wai manyan mutane ne waɗanda in sun muce ake nuna su da yatsa a gari su ne suke bin shi ko kuma raunana su ne ya ayyuhan nasu wanda ba a san ba da zamansu su wane ne suke bin shi fa ashrafun nasi yattabi'unahu shin manyan mutane masu daraja su ne suke biyar shi amma du'afa'uhum ko kuma raunana waɗanda suke talakawa waɗanda ba a san da zamansu ba a gari qultu sai nace bal du'afa'uhum sanidi waɗanda suke mabiyansa raunana ne waɗanda ba a ɗauke su da wata daraja a gari waɗannan su ne galibin mabiyansa qala sai sarkin ya ci fa yaziduna am yanqusuna shin mabiyan nasa da duwa suke ko kuma raguwa suke qultu sai nace masa bal yazidun sanidi mabiyansa a kullun karuwa suke kullun karuwa suke qala sai yace fa hal yartaddu ahadun sakhatan li dinihi ba'da an yadkhula fihi shin wai akan samu ɗaya daga cikin mabiyansa yayi ridda ya jada baya dan fushi game da addinin nasa bayan ya shiga ana samu wanda yake jada baya yayi ridda ya fita daga cikin addinin bayan ya shiga qultu sai nace masa da duk wanda ya shiga ya shiga maganar ya ja da baya bata taso ba qala sai sarkin yace fa hal yaghdir wai shin yana yaudara jama'a qultu sai nace masa da ai baya yaudara ba sana'ar shi bace bai ma santa ba kwata kwata yace amma wa nahnu la'ana min fi mudda wa nahnu la'ana minhu fi muddatin nahnu nakhafu an yabdi. Yace mu dai a yanzu game da shi muna cikin wani lokaci na sulhu, amma dai fa muna jin tsoron kar a je yaudare mu. A baya dai ba mu san shi ba da yaudara, amma yanzu muna cikin wani lokaci na sulhu tsakaninmu da shi, amma dai muna jin tsoron kar a je yaudare mu. Qala Abu Sufyan, Abu Sufyan yake cewa wa lam yumakkini kalimatun udkhila fiha shay'an atanaqqasuhu bihi la akhafu an tu'sara anni ghayruha. Yace wallahi babu wata kalima wadda ta bani dama da zan iya shigar da wani abu a cikinta, abinda zan iya tauye masa wani abu na daraja, kuma kalimar da bana tsoron wato a ciro cewa nayi ƙarya in banda wannan kalima. Yace wallahi, yace babu wata kalima wadda ta bani damar in shigar da wani abu a cikinta wadda zan tauye masa daraja, yace in banda wannan kalima. An gane ku? Kenan anan da yace wa nahnu, yake cewa wa nahnu al'ana minhu fi muddatin nahnu nakhafu an yaghdira. Mu dai muna cikin wani zamani na sulhu tsakaninmu da shi, amma dai muna jin tsoron kar a je yaudare mu. A ita ce kawai ya samu damar da zai zo da wani abu wanda zai iya dan tauye wani abu na darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan lokaci. Wanda yace kuma bana tsoron ita wannan kalima a ciro ta daga ni a ce na faɗa, domin ba ƙarya bace ba ne. Tunda cha ne muna da jin tsoron yaudara, ba na ce ba ya yaudare mu, a ina jin tsoron kar a je yaudare mu. Ana sai sarkin yace masa fa hal qataltumuhu aw qatalakum. A wata nuska fa hal qataltumuhu wa qatalakum, shin wai kun yake shi shi ma ya yake ku? In ma ka dauke ta a au anan sai ka dauke ta kenan bi ma'anar wawu. An gane ku? Kenan ta zo ne a matsayin adafi. Qultu sai nace na'am, kwarai mun yake shi shi ma ya yake mu. Kada sai sarkin yace fa kaifa kanat harbu fa kaifa kanat harbuhu wa harbukum, yaya yakin ku da shi ya kasance? Qultu sai nace duwadan wasijadan, wato baki baki ne, wata rana mu galaba akan sa, wata rana yi galaba akan mu. Shine yace yudalu alaina marrata wa nudalu alaihi al-ukhra, wani lokaci a bashi galaba akan mu, wani lokaci kuma mu yi galaba akan sa. An gane ku? Shine ake kira kenan duwalan da sishalan, ma'ana abu wanda yake baki baki. Kamar yanzu misali yanda ake jan guga, ai in ka ja shi ma wanda yake kama maka shi ma sai ya ja, in ka kama ka janyo shi ma ya kama ya janyo, kenan ya zaman to baki baki. Wata rana su yi galaba a kan shi, wata rana shi ma ya yi galaba a kansu. Qala sai ya ce fa ma za ya amurukum bihi, sarkin ya ce to me yake umarninku da shi? Qala sai Abu Sufyan ya ce ya amuruna an na'budu Allaha wahdahu la nushriku bihi shay'a wa yanhana amma kana ya'budu aba'una, yana umarninmu mu kadaita Allah a cikin ibada, kar mu sanya masa abokin tarayya, ma'ana kar mu hada bautarsa da wani. Wa yanhana, kuma yana hanunmu amma kana ya abudu aba'una, game da bauta ma abinda uwayenmu suke bautawa na gumaka. Wanda wannan gaba tana nuna mana tauhidi shine na farko abinda ake kiran mutane zuwa gare shi. Dan haka shi ma Abu Sufyan anan ya gabatar abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gabatar musu a farko abinda yake umarnin su. Shine yace ya amuruna, yana umarninmu anna abudallaha wahdahu, mu bauta ma Allah shi kadai, la nushriku bihi shay'a, kar mu hada bautarsa da komai. Wa yanhana, yana hanunmu amma kana ya abudu aba'una, game da bauta ma abinda mahaifanmu suke bauta ma, uwayenmu da kakanninmu kenan gumaka. Wa ya amuruna bis salati, kuma yana umarninmu game da tsayar da sallah, domin ita ce mafi mahimmancin komai na ibada bayan kalimatut tauhid. Was sadaqa, wato da yin sadaka. Wal afash, wato da kamewa game da duk abin da Allah ya hana ya haramta, wal wafa'i bil ahdi, da cika alƙawari, wa ada'il amana, wato da rukun amana. Fa qala li tarjumanihi, a lokacin nan sarkin sai ya faɗa wato ga an tamfarashin sa, hina qultu zalika lahu, lokacin da na bashi wannan amsa game da tambayoyin da yini, sarkin sai ya faɗa ga tarjumanin wannan an tamfarashin sa, yace kullahu, ce da shi, inni sa'altuka an nasabihi fikum, ni na maka tambaya game da dangantarsa a cikin ku, fa za'amta, sai ka faɗa kace annahu zu nasabi, kace shi wannan mutumin ma'abucin danganta ne a cikin ku, ma'ana dan dangi ne, da na maka wannan tambaya haka ka bani amsa. Sai yace wa kadhalika rusulu, sarki yace ai dama haka manzannin Allah suke, tubu asufi nasabi qawmiha, akan turo su a cikin wato dangantar jama'ar su, duk wani annabi da duk wani manzo da Allah zai turo, to a cikin jama'ar shi sai ya tankadi, ya rauraye, ya zabi wanda yake ma'abucin danganta dan dangi, sannan Allah yake turo shi a matsayin manzo. An gane ko? A iya shi abinda sarkin ya karanta a cikin injila kenan. Shine yace wa kadhalika ar-rusul, yace haka daman manzannin Allah suke, tubu asfi nasabi qawmiha, akan turo su daga cikin dangantar jama'a su kenan, wanda yake kowa danganta shi Allah yake turowa a matsayin annabi ko manzo. Wasa'altuka hal qala ahadun minkum hadha al-qawla qabla, kuma na maka tambayar shin a cikin ku wani ya taba fadar wannan fada kafin shi, wacewa wani ya taba cewa shi ma annabi ne Allah ya turo shi kafin shi. Faza amta, ka bani amsar Allah kace a'a, ba wanda ya taba fadar wannan fada, domin lafazin azzam ana daukan shi ma'anar fada, kuma ana daukan shi akan fadar da ba a amince mata ba, kamar kenan, kuma ana amfani da shi azzam akan fada wanda take ta ƙarya. Shine anan yace faza amta, sai ka bani amsar Allah kace a'a, a cikin ku ba wanda ya taba fadar wannan fada kafin shi. Faƙuntu, sai sarki yace, sai nace laukana ahadun yinku qala hadhal qawla, inda a ce wani daga cikin ku ya faɗi irin wannan fada qabla ku gabanin sa, yace qultu, da sai in ce rajulun, shi wannan wani mutum ne, ya atammu bi qaudin qad qila qabla ku, koyi ne yake da wata fada wadda tuntuna an fada kafin shi, da yayin ce kwaikwayon wani ne yake, inda a ce a cikin ku wani ya taba fitowa yace annabi ne, to da yayin ce shi ma koyi ne yake da wani, domin ya taba jin wani ya fito yace shi annabi ne, shi ma kuma ya biyo baya. Yace wa sa'altuka, na tambaye ka hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yakuna ma qala, shin wai kun kasance kuna tuhumar sa da ƙarya kafin ya faɗa abin da ya faɗa na cewa annabi ne Allah ya turo shi. Faza'amta, Allah kace a'a, tun can ma ba kwa tuhumar sa da ƙarya kafin ya ce annabi ne Allah ya turo shi. Yace fa arautu, dan haka sai nayi sanin, annahu lam yakul li yada al-kadhiba 'ala an-nas wa yakdhiba 'ala Allah, sai na san cewa ba ta yanda za a yi ya daina yi ma mutane ƙarya kuma ya ma Allah ƙarya. Duk wanda kaga yana ma mutane ƙarya, to abu ne mai sauki ya ma Allah ƙarya, amma duk wanda ka gana ma Allah gaskiya, to bayan da za a yi ma mutane ƙarya. Shine yace fa araftu, sai nayi sanin, annahu lalle shi, lam yakul li yada al-kadhiba 'ala an-nas, ba zai zamanto ba ya daina yi ma mutane ƙarya, wa yakdhiba 'ala Allah, kuma ya ma Allah ƙarya. Wa sa'altuka, yace na maka tambaya, hal kana min aba'ihi min malik, wai shin a cikin uwayensa da kakanninsa ko akwai wani sarki? Faza amta, Allah ka bani amsar cewa a'a, a cikin uwayen shi da kakannin shi ba wanda ya taba yin sarauta. Yace faza amta, yace shine yace faza amta, Allah kace a'a, yace fa qultu, sai nace laukana min aba'ihi malikun, inda a ce a cikin uwayen shi da kakanninsa akwai wani sarki, qultu, da sai nace yadulu mulka abi abaihi, ya zo ne kawai yana neman mulkin uwayen shi da kakannin shi ne yake son ya dawo da shi. Inda a ce akwai sarki a cikin uwayen shi da kakannin shi, ya fito yana cewa shi annabi ne Allah ya turo shi, to da sai na ce mutum ne ya zo yana neman ya dawo da mulkin uwayen shi da kakannin shi. Sannan sai ya ce wa sa'adatuka, na tambaye ka, ashrafun nasi yattabi'unahu am du'afa'uhu, shin wai manyan mutane ne suke biyarsa am du'afa'uhum, ko kuma raunana, ma'ana waɗanda suke karɓa kiran da ya zo da shi suke bin shi, manyan gari ne ko kuma raunanansu? Ya ce fa za'amta, sai ka faɗa ka ce an na du'afa'ahum ittaba'uhu, cewa raunanan jama'a ne suke biyar shi. Wa hum atba'ur rusul, sarki ya ce daman mabiyan manzannin Allah kuwa haka suke, daman raunana ne. Dan haka can Allah yake faɗa game da mutanen annabi Nuhu da suke ce masa wa ma narakattaba'aka illa allazina hum arabiluna badiyar ra'ay wa ma naralakum alaina min fadl bal nadhunnukum kadhibin, suka ce ai ba ma ganin waɗanda suka bi ka illa kasancewar kaskantattu daga cikin mutane kawai, waɗanda ba kowa ba a gari fa su ne mabiyanka kai Nuhu. To shine anan sarki ya ce wa hum atba'ur rusul, ya ce raunanan mutane ku daman su ne mabiyan manzanni. Ya ce wa sa'alatuka, ya ce na tambaye ka hal yaziduna am yanqusun kusun, shin wai da duwa suke ko kuma raguwa suke? Fa za'amta annahum yazidun, ka bani amsar cewa da duwa suke a kullum. Yace wa kadhalika al-imanu hatta yati, yace imani daman haka yake, yace har akai lokacin da zai cika kullum gaba yake, ba maganar ja da baya. An gane ku, duk inda ya shiga to yanda ka san mutar daji haka yake mamaya. Yanzu ka dauka yanzu a kasashen kafirai, kasashen turai, yanda duk famar da suke da duk dan famar danne musulunci da suke ba dare ba rana, amma a kullun karuwa yake, a kullun karuwa yake. Duk shekara in aka baka adadin waɗanda suka shiga musulunci sai kaga abin ya wuce misali. To dama yace haka imani yake, wa kadhalika al-imanu hatta yati, shi imani haka yake har akai lokacin da zai cika kullun gaba yake. Yace wa sa'altuka, na tambaye ka hal yartaddu ahadun sakhatan li dinihi ba'da an yadkhula fi, shin wai wani yana yin ridda dan fushi game da addininsa bayan ya shiga, ana samun wani ya ridda a cikin su ya fita? Fa za'amta, sai kare cewa Allah kace mun a'a. Yace fa kadhalika al-imanu hina takhtalidu bashashatuhu al-quluba la yaskhatuhu ahad, yace haka imani yake a lokacin da karshashin sa wato ya cudanya zuciya, ba yanda za a yi mutum ya yi fushi ya bar addini. In dai mutum ya dandana zakin imani, to ba yanda za a yi duk wani kangi da zai hadu da shi da duk wani kunci da zai hadu da shi ya bar addini. Duk wanda kaga ya shiga ya fita, to da mai imani bai isa zuciyar shi ba. Shine yace fa kadhalika al-iman, haka imani yake hina taktalidu bashashatu al-qulub, idan aka ce bashasha shine dalaqatul wajhi, an gane ko abinda zai faranta ma mutum zuciya ya ji dadin shi, kenan haka imani yake idan zakin sa ya riga ya gauraye zuciyar bawa. Shine yace la yaskhatuhu ahad, babu wanda yake fushi ya kyamaci addini ya fita in dai imani ya zauna a cikin zuciyarsa. Yace wa sa'altuka, na tambaye ka har yagdi, wai shi yana yaudara? Fa za'amta Allah kace a'a, kace baya yaudara. Yace wa kadhalika rusul, yace haka manzannin Allah suke, la yaqdiruna, yace manzannin Allah ba sa yaudara. An gane ko sifar su ce wato shine rukun amana, yaudara ba dabi'ar su bace. Yace wa kadhalika rusul, yace haka manzannin Allah suke, la yaqdiruna, yace ba sa yaudara. Wa sa'altuka, na tambaye ka hal qataltumuhu wa qatalakum, shin wai kun yake shi shi ma ya yake ku? Fa za'amta an qad fa'al, ka bani amsar cewa eh ya yake ku kuma kun yake shi. yace wa anna harbakum wa harbahu takunu duwalan, kuma kace mun yakin ku da shi wato baki baki ne, wata rana ku galaba akan sa, wata rana yayi galaba akan ku. Wa yudalu alaykumul marra wa tudaluna alayhi al-ukhra, a bashi galaba akan ku wani lattin, wani lattin kuma ku kuyi galaba akan sa. Sai yace wa kadhalika ar-rusul, haka manzannin Allah suke tukutala akan jarrabe su, wata kunu laha al-aqiba, amma kikkiawan karshe nasu ne. Ko kai galaba akan manzannin Allah ka san da cewa dai baka kai labari ba, a karshe su za su yi galaba akan ka. Wannan galaba da ake samu akan bayin Allah na gari wata jarrabawa ce Ubangiji subhanahu wata'ala yake musu domin ya daukaka matsayin su. Sai yace wa sa'altuka bima za ya amurukum, na maka tambaya game da wato me yake umarninku da shi. Faza amta, ka bani amsar, annahu ya amurukum an ta'budullaha, yana umarninku ku kadaita Allah a cikin ibada. Wala tushriku bihi shay'a, kar ku hada bautarsa da wani da kuma mai. Wayana hakum amma kana ya abudu aba'ukum, kuma kace yana hanunku game da bauta ma abinda uwayenku suke bautawa na gumaka. Waya amurukum bis salati, kace yana umarninku game da tsayar da sallah. Wasidiki, da yin gaskiya, a wata nuska kenan wasadaka. Wal afaf, wato da kamewa. Wal wafa'i bil ahad, da cika alkawali. Wa ada'il amana, da rukun amana. Ala sai sarki yace wa hadhihi sifatu nabiyyin, yace wannan sifa ce ta wani annabi. Qad kuntu a'lamu annahu khari, annabin da tintini nayi sanin lalle zai bulla, amma walakin lam a'lamu annahu minkum, ban san da cewa daga cikin ku zai bulla, amma ina da sanin cewa akwai wani annabi wanda yake da wannan sifofi zai bulla nan gaba, amma dai ban san da cewa daga cikin ku yake. Sai yace wa in yakuma qulta haqqan, in har abinda ka faɗa gaskiya ne, yace fa yushiku an yamlika mawdi'a qadamayya hatayi, yace wallahi tabbas ya kusanta shi wannan annabin, yace gurbin wannan digadigaina sai ya mallake su. Haka ko ya tabbata a zamanin Umar Allah ya kara masa yadda, aka karbe kasar Sham daga hannun Rumawa ta dawo karkashin daula ta musulunci. Yace wa law arju an akhlusa ilayhi la tajashamtu liqa'ahu, yace wallahi da zan yi kwadan, yace isa zuwa gare shi, yace wallahi da na kallafa ma kaina haduwa da shi, inda na san zan iya wannan, yace wallahi da na kallafa ma kaina sai na hadu da shi. Yace walau kuntu indahu, yace inda ku a ce na kasance a gunsa, yace lagasadtu qadamaihi, yace wallahi sai na wanki dugadugansa, ina wanki duddigen shi, ma'ana sai na kaskanta kaina gare shi. Lokaci ya tafi nan, ya kamata mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.